Hi, Dom. Bangazokhoma ngonodi lami. Intwana yami. Adonsi toolbox dawu kuduzi pikir zakdala skokotela bang. Show them how we do it original. TS with back snakes and letters. Hamba ngaphansi. Sifunduke njenge submarine. Uf. Kokokoko. Cha. Kokokoko. Cha. Again. Kokokoko. Speaking Sakala, let's be my dialogue. So, one of us is a car, and up on my plate. Ushiraba, my sister, she's a matara, but she's a gelaba. When I want a bus, we see by our boo. Yes, Venom Rapper was a TS. Cushion number, nothing per man, a paper, the TF. Spirit for your ears, not but 30 who peers. Spin up our dreams from supported years. Never tell far while we are not there. I'm a Rasaya, I can't see men demands of car. Not to step down, but Faga goes a bonus of Stago, Matala no Coco, Bangabam China, and the numbers pitch. Oh, Hinda Banchata, my chance. Ngabambisa umzansi nasitshela ukuthi umhlaba umatras ngikhanda amaplani okuphakamisa igasi namanje just because I'm down to earth nangithathela phansi
indaba ngikhuluma ngonot namanje labafana basemsotha amahot kume nakhona sho sashi ukuthi batop tela abafana basemzansi amahot indaba ngikhuluma ngonot namanje labafana basemsotha amahot kume nakhona sho sashi ukuthi batop tela abafana basekasi batop
Mophika le track is group into ngayazi ngathi ufaka ibaraclava wrong of crook into ngakaze wayenze impilo yenyakho so very new into ngayazi khali track u Jarvis manje uvuma into ngayazi Waza sibathengisele skele mas tax free I know my status please ngicela ungangithesti ngicela ungangithempti kati kino bangalipresi shut the game with the bang njengomnyango wetaxi dwa sibhekele nabafana abaspy bahlala abafly indaba ntwana uphanda ne-nine zwakala kayi yekela ukulokudakwa amahayi yena ngisabhemisanya kubona uthanda udlala ngogwayi izongidakwa kanjani ifame ngikhulele ema-tavern phansi kwamatafula ngincelana nama-amstel run on a track without a coach ngikhulele egardweni ngivele ngihamba ngebonda njengamaphela asedladleni imtshe Enakusana kubalabala makufika ipatcho hall otherwise isodala inyakanyaka isakusodol vulela amanzi mara ugeza izandla ungasithathi ngokunqola bengamakethi mangithi ngigethwe ekaso ngithola parfonzol stimulate i-plug control krahl sakhona till we make that zack and ball good luck sonbon duna sesiliphaka ngengoma ngihlanganisa insimbi and move it like a drug sonbon sure ha sure afela udomu usabulele ngoma yebo sure original speaker lusinya angazi noma usayicala
Da 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 da
hot. Come on, come on, show. Slash it to my top. Yeah, tell the bafana, but since I'm too hot. In the one come on a lot. No man, tell the bafana, but since I'm too hot. Come on, come on, show. Slash it to my top. Yeah, tell the bafana, but since I'm too hot. In the one come on a lot. No man, tell the bafana, but since I'm too hot. Come on, come on, show. Slash it to my top. Yeah, tell the bafana, but since I'm too hot. In the one come on not, na manje la bafana basem so chaba hot. From him I gonna show, slash you to a top. Then, in the bafana basem kasi ba top.
Mama penda, na ubo balenda. Heba ya tesha, kabu ya bayenda. Heba zo wenda, bandu bazo kenda. Yeku koma monoti na bandu ba mampenda. Mama penda, na ubo balenda. Heba ya tesha, kabu ya bayenda. Heba zo wenda, bandu bazo kenda. Yeku koma monoti na bandu ba mampenda.